A shirin na muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su. Idan mai sauraro bai manta ba, kamar yadda muka alƙarwarta, za mu dora da hirin wata matashiya, Dishola Komalafe, haka mu bai ci maruwa ba. Akan haka ne muka samu zanta da wata matashiya, Aisha Ibrahim Abubakar, wacce ta karanci harkar noma, inda take cewa sha'awar yin noma ne yasa ta karanci harkar noma. Biyo mu domin jin yadda hirin mu ta kasance da ita.
Yau da wa muke tare a dandalin namu?
Mata ta Aisha Ibrahim Abubakar.
To malama Aisha, ba mu labarin ki a takaice.
An haife ni a garin Gombe Bichi, a ta jihar Kano. Na yi primary school dina da secondary, akan JS3, daga nan kuma sai na fara science school Garba ta ƴan mata.
To dama sai sun ki sha'awa kenan.
Kamala.
Da aka kammala secondary school kuma fa.
Nan kuma sai na fara na yi diploma.
Ami.
Forestry mechanization under agri. A Kaduna. Bayan kuma sai na yi degree form na yi ƙarasa degree na Usman Danfodi University Sokoto.
Wani course?
Agric.
Agric. Ke manomiya ce?
Aika.
Kina noma?
Ana ɗan yi lokali.
Dama abin da kika yi sha'awar karanta kenan?
Gaskiya, saboda shi ma na yi a diploma na.
Me yasa kika yi sha'awar ki karanci abin da ya danganci noma?
Yanzu saboda mun bunƙasa harkar nomanmu na Najeriya.
To yanzu kina aiki?
A'a, ban fara ba.
A wace shekarar kika gama jami'a?
2015.
To a lokacin da kike karatu kin fuskanci wani gwagwarmaya?
A mun fuskanta gaskiya saboda course ne na maza. Da a school ɗinmu ma in fact ana ce mishi UO college. Kana so? Ganin yaƙi ne. Gaskiya da agric ɗin wasu na fari.
To za ki iya gaya mana misali irin matsalolin da kika fuskanta?
Saboda na yi shi ina da aure, bai kuma da 1 month da fara karatu na ba na haihu.
To?
So kuma course ne kin ga wanda yake da tsawo, 5 years course ne da dai na fara DE ne an bani laboratory. So amma still an ja time saboda strike da waye.
To shi wannan course ɗin
kun yi? Da nisa kuma.
Da nisa daga inda kike zuwa?
Eh, daga cikin gari ne, amma school ɗin yana da nisa daga cikin gari zuwa cikin.
Da kika yi aure dama a Sokoto, kika yi aure ko kuma karatu ne kai ki Sokoto?
Gaskiya karatu ne ka wani Sokoto, dan damu na KB. Sai muka na dawo Sokoto saboda karatu.
To shi mai gida bai ya mara miki baya kenan?
A 100%. To taimakon shi ma aka yi.
To shi wannan kwatsin akwai practical akan je gona?
Sai muna ma da practical ya gaba ɗaya. Level 4 ɗin mu duka practicals ake.
A gona?
Eh.
To kin taɓa?
Gona, noma, wai duka dai.
Kin yi noma?
Kin yi noma. An ba mu land. Tun daga farko mun kai tilin, mun kai komi.
Me kuka noma?
Gero da gyaɗa, wasu kuma dawa ne da wake.
Yanzu da kika kammala karatu mai zaman gida kawai kike ko kina wani abu?
To yanzu dai kafin samun aiki muna ɗan yin business. Na mata haka. Kansu atamfa, su mayafai da duk wani ma da abu da mutum
ke so. Haja kenan.
Haja kenan.
Kin nema aikin ne biki samu ba?
Eh, to yanzu dai muke nema gaskiya. Tunda kin ga last batch da aka kare ne muka gama service.
Ai, na cika yin service.
A nan kan.
To me burin ki a rayuwa?
Burin ki a rayuwa? Ga cewa mata sun samu cigaba.
Wani irin cigaba?
Noma, mu dinga harkan noman nan kuma ne. Saboda kasan mai samu cigaba gaba ɗaya.
Malama Aisha ta ce babban burinta bai wuce ta ga an samu manyan manoma mata ba a Najeriya. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.